من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى وديا ليس كتارم أوانا رانتا لتنين domin ci gaba da karatu da muka saba na mako a cikin wannan littafi mai girma nabiyur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yau muna takwas ga watan jumad al akhira hijra ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 9 ga watan 12/2024 sati wanda ya wuce muna magana akan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yayin fatahu makka abinda ya shahi kyautatawa da kuma cika alƙawali nashi sallallahu alaihi wasallama da kuma rangume a rana babba ita ce ranar fatahu makka wanda Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya karrama annabin shi ya karrama masu imani subhanahu wataala to irin abubuwan da muka gani sati wanda ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu huduba manzo Allah ya ja hankalinsu ya gaya musu cewa addinin musulunci ga yanda yake ga kuma yanda shari'ar musulunci take ga kuma yanda diya take misali wanda ya kashe wani jina ne wanda suke da alaka da mutane kabilu ko da an yi yaki a cikin jahiliya to yanzu tunda an shigo musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan waɗannan abubuwan suna ƙasan ƙawahuwan shi ya riga ya take su saboda a jahiliya idan wani ya kashe wani a cikin wata kabila ko da ba shi bane ko da ba 'yan gidan bane in dai kabilar ce to sai an rama sai wani ya zo ya kashe wani to sallallahu alaihi wasallama sai musu iyaka sai aka hudu diyya ta wanda yake mutumin da ya kisa da gangam raƙumi 100 yana cikin raƙumi 140 wanda suke da ciki mana kenan wannan ita ce diyya mughallaza kuma wanda za su biya shine 'yan gidansu idan kaga wanda zai nuna cewa lalle za a samu ragowa wajen kashe-kashe wannan kuma kamar yadda muka wadi sati wanda ya wuce ya sha bamban da irin yaƙi da ake na wasu wanda ba musulmi ba idan suka ci nasara za su yi abubuwa na mamaki abinda ya shahi haɗe da kashe-kashe da sace-sace da abinda ya kama da wannan to shi ko musulunci tsarin shi ya sha bamban tsarin musulunci ya yi kyawo ya yi zamantowa wanda ya daidai da al'umma musamman ɗan adam to gabar da muka tsaya muna cikin gaba ne daidai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi samin alim minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi yattaqakum innallaha alimur khabir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku mutane kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka cikin maganar da yake musu yace to takaka za ku rika fadin fifiku a cikin ku a ce wannan bawa ne a ce wannan mai kaza ne wannan kabila ta yi karin wancan kabila to sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane mun halice ku ne daga namiji da mace kenan kaga namiji shine annabi adam alaihi salam ita mace ita ce hawwau wanda kuma Allah ya ba mu labari cewa ya wa khalaqa minha zawjaha waja'alakum waja'alnakum shu'uban Allah ya ce ku muka sanya ku shu'ub kenan mutane iri-iri wa qaba'ila qabilu daban-daban to Allah ya ce ya haka ne lita'arafu dan kusan juna kenan wannan jafata ne wannan bakan fata ne wannan farafata ne wannan kabila ne daban wannan kabila ne daban Allah bai haka wani dan fifiko dan a ce waɗannan sun yi waɗannan a'a Allah ya ce li ta'arafu dan ku san juna ne kenan wani in ya ga wani zai gane cewa dan gari kaza ne ko kuma dan kabila kaza ne yace inna akramakum wanda yake ku karamci da girma da matsayi a wajen Allah inda Allah ya atkakum mai tsoron Allah to kenan kowane ne shi ko a ina yake ko da baki ne ko da bawa ne ko ma da mine ne in dai mai tsoron Allah ne a wajen Allah ba a wajen mutane ba to yayi kowa girma da daraja da matsayi inna Allah alimul khabir Allah masani ne kuma Allah mai ba da labari ne masani ne na kwakwaf duk abin da ya faru sai Allah ya ba da labari to wannan suna daga cikin ayoyi waɗanda suke hatta makiya musulunci suna ma'ana alfahari da irin ma'anoni irin na waɗannan ayoyi saboda ayoyi ne wanda suke nuna cewa duk inda za a yi magana akan cewa babu bambanci to irin wannan ayoyi ne ake karantawa saboda aya ce wadda ta nuna cewa ɗayan adam ga daga inda suke ga asalinsu kuma ƙabilu da jama'a iri kala daban-daban kowanne ga abin da Allah ya sa ya yi su ba don wasu sun yi wasu ba ko don wasu zamanto bayo a wajen wasu sai manzo Allah ya ce ya ma'ashara quraish ya ku mutanen qurayshawa kada a manta wannan hudu ba ce manzo Allah yake yana tsaye a kan kofar Ka'aba kamar da muka fara sati wanda ya wuce mutanen makka sun tsaya sun yi turkai-turkai ido ya rena fata da bahaushe yake cewa suna tsammanin manzo Allah mai zai musu saboda abubuwan da suka mishi can baya da abubuwan da suka ma masu imani to shine sallallahu alaihi wasallama yace ya ku taron qurayshawa ma turiduna anni fa'ilun bikum manzo Allah yace me kuke ganin zan muku qalu sai suka ce khairan ai mu muna ganin babu abinda zaka mana sai alheri suka ce akhun karimun wa ibn akhin karim ai kai dan uwa ne wanda yake mai daraja kuma dan uwa mai daraja kaga kenan yanzu anan sun manta dukkan wancan abubuwan da ya wuce lokacin da yazo yace ni dan uwanku ne Allah ya aiko ni ku zo ku bi ni ku yi imani Allah zai ba ku mulkin duniya suka manta da wannan yawantaka suka mishi abinda suka ga dama tamma yanzu ga manzo Allah ya samu dama a kansu me kuke ganin zan muku suka ce ai kai dan uwa ne karimi kuma dan uwa karimi kenan baban shi Abdullah qala sai manzo Allah ce fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi la tasriba alaykum alyawm manzo Allah sai ce ni abinda zan gaya muku a yau zan gaya muku irin maganar da annabi yusuf ya gama yan uwan shi kada yan uwa annabi yusuf da Allah ya mishi wannan kadariya ta mahulki bayan ya yi mahulki baban ya fassara suka ga matsayin shi aka kama shi aje a kashe shi ko a binne shi ko a yi kaza a ƙarshe dai suka nasa shi wata rijiya daga wannan rijiya aka ɗauke shi aka je aka saida shi a matsayin bawa sarki na Misra ya saye shi ya yi wahalu da iri-iri ya shiga gidan kaso jaririn fitina na mata matar shugaba a ƙarshe dai ya huto har ya zamanto wazir mana ken wani minista daga cikin ministrori kuma wannan ɗan uwa nashi sai ga shi Allah ya kawo su ana yunwa shi kuma shi ne wanda zai bada dama a sai ana sayan abinci ana bada abinci ya ba su abinci kyauta yana ganin sai gane su ya ba su abinci kyauta suka je gida suka ce babansu lalle mun iske wani mutum mai karamci wani mutum wanda yake ba ɗaya bane daga cikin sauran mutane haka sai ya ce musu to in kuka zo baɗi banda ba ku abinci sai kun zo da ɗan uwanku kenan Yusuf yana ɗan ƙanin shi su zo da shi sai ba su abinci a ƙarshe dai da annabi Yusuf suka kasa zauwa da wancan ɗan uban ya tuna yadda suka ma Yusuf ka in ba ku je ku kashe shi suka ce a ba zai yi ba suka zo da shi ya rike ɗan uwan shi suka ce kenan anta Yusuf qala ana Yusuf ya ce wa haza akhi qad manna Allah alaina suka ce yau kenan kai ko kai ne annabi Yusuf ya ce ƙwarai ne ya ce kuma wannan ɗan uwana ne Allah ya mana baiwa to da suka zo su ma sai suke tuna sun sa shi rijiya sun buge shi sun mishi kaza to yanzu gashi ya zai da su sai ce musu la tasriba alaikum alyawm ai ba ku da laihi na yahe muku to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma qurayshawa ba zan gaya muku komai ba sai abinda annabi yusuf ya gaya ma ɗan uwan shi sai shi ma manzo Allah ya karanta la tasriba alaikum alyawm ban ba ana la lauma alaikum ba a zargi ba ku da wani abin zargi sallallahu alaihi wasallam sai ce izhabu fa antumul tulaqa yace ku tahi ku saka ku ne ba bakku da wani ba a kama wani gidan kaso ko kuma a kama wani a darme shi ko a kama wani ya ci mutuncin manzo Allah ko ya ci mutuncin musulmai an yahe muku to wannan shine sufa daga cikin sufofin mutane na gari wannan kuma shine abin da malamai suke cewa as-sabrul jamil kasan tana yawa wani mutum wani ya mishi laifi yace je kana yahe maka amma kuma abin azuciyar shi ya rike abin yana tunawa kullun to amma su mutane na kirki in suka ce je ka yahe maka to shikenan abin da ke zuciyar shi ya fudda shi wannan shine fasbil sabran jamilan da Allah yake ma ho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam horo da dukkan imani in kai hakuri to kai hakuri mai kyau kada kai hakuri amma kuma akwai wani abu kana jiran wani abu ya faru dan kai ma karama to wannan hakuri ne wanda yake da na tawaya akwai na kasa manzo Allah sai ya ce musu ku tahi an gafarta muku an yahe muku yau kowa ya zama da wa antum tulaqa yanda kasan kamar dabbobi a darme sai aka sake su kowa yaje abin da ya ga dama summa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid mazalla sai zauna a cikin masallaci na Ka'aba fa qama ilayhi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala musta ali ibn abi talib ya tashi ya tayi wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa fitahul ka'abati fi yadihi ma ga madar makulli mabudin Ka'aba kilan a hannun Ali ibn Abi Talib fa qala ya rasulullah sai yace ya maki Allah ijma'al hajabatu ma astaqaya sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib sai yace ya maki Allah ka tara gardukuwar kinka wanda suke baka kariya kuma yace ya maki Allah ka tara waɗannan mutane waɗanda suke shayar da mutane a Makka dan irin aiki na haji da irin aiki na ibada a ɗakin Allah abu ne wanda yake tsoho to amma an sa abubuwa na shirkiya shirka da Allah a ciki musulunci yazo tsaftace shi gyara shi irin haji da ake ta yanzu to akwai mutane masu daraja su ne wanda suke shayar da alhazai su ciyar da su abinci su ba su masauki su ba su saboda sun zo ibada to waɗannan mutanen a jahiliya suna da daraja kuma a yanzu ma suna da daraja Allah subhanahu wataala girmama su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan ranar ma sai da girmama su aka kirawo su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace aina usman bin talha manzo Allah sai yace ina usman dan talha fa da'a lahu fa qala lahu sai manzo Allah ya kirawo shi yazo sai manzo Allah yake ce mishi haka miftahuka ya usman sai manzo Allah ya amshi kile daga hannun ali sai yace mai to ga makullin ka'aba na a hannunka yace yawmun yawm birrin wa wafa yace yau rana ce ta cika alƙawali yau rana ce ta karamci da girmamawa ma'ana manzo Allah yana so ya nuna musu cewa duk duniya yau sai sun ga wani mutum wanda ba su taba ga irin shi ba ka sawara a ce mutumin da zai baka wuya ba kai ba har iyalinka har wanda kake tare da su ya kore ka daga gari ya hana ka duk wata sana'a taka duk wani dukiya naka ya rike gidajenka ya rike masana'antu komi ya kore ka katai sai yanzu wata rana ya huga shi ka samu dama a kan shi sai ka sawara ya kake gani yaya za ka yi da shi to suna ta tunani yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi da su kuma yanzu shi wannan Usman za mu gani a can baya akwai lokacin da manzo Allah ya ce mishi ba ni kile ko kuma bude mini suka hana zai manzo Allah ya zo zai umara suka hana dole da sahabbai su Abubakar su Umar su mutane dari ruwa amma dole suka ce a baiwa ya za ku shiga dole ku koma ko manzo Allah ya ce a koma to yanzu gashi an shigo Ka'aba sai manzo Allah ya amshi kile amana ce yace yau rana ce ta cika amana yau rana ce ta karamci sai yace mishi amshi wannan kilan kaga daraja ce a ce kilan Ka'aba a hannu sai wa fihi nazala qaulullahi tabaraka wa ta'ala anan ne sai wa da Allah ta sabku aya sukutum take cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آية تسمكو الله ينا أمرتكو كينا كوما سيماني كوميدا أمانا غماسوشي دمتما ديباك أمانا كتشك أمانا أمانا تمغانا أمانا تكوني أمانا تامؤاملة أمانا تكون بيشيشي إندي أنت وانا أمانا نيكي وقرنشك أمانا أنا دقا تشين إيماني Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa iza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci kenan kaga anan zai nuna maka cewa in adalci yazo to ba a tuna baya so ake ayi adalci ta tsaya ko babu abin da ya tsaya sama ba tare da turke ba ko kuma wasu gimshikai sai abin da yake adalci ne sama da ƙasa suna tsaye da adalci shi yasa adalci yake da muhimmanci a rayuwar dan adam a karan kanka in baka yi adalci ba sai ka lalace misali abincin da zaka ci ba kama kanka adalci ba ruwan da zaka sha sana'ar da kake in ta haramu ce kaga ba kama kanka adalci ba ko ko misali a ce kai ta abubuwa baka barci baka kaza haka haukaci kaga ba kama kanka adalci ko kuma ka shiga shaye-shaye to haka kuma a ce adalci game da hatta kayan da kake sawa in baka yi ba adalci shi ma sai ka sai zaman to kazamta kasa kaya wata guda a sati ko a kwana biyar ma babu zancen wanka ko wanki ko a wata guda kaga babu adalci to kuma idan ka zo babu inda adalci yake da muhimmanci kamar wajen mulki tun daga gidanka da kai da matarka da yayanka ko kuma da matanka idan mai mata da yawa adalci ne zai sa komai ya tafi daidai Allah ya ji kanku ya rahamce ku sai Allah ya hada ku da albarka to haka shi ma mulki inda adalci sai ya tafi daidai in babu adalci shine akwai magana shahararren Ibn Taymiya yake cewa Allah zai taimakon al'umma koda kafure ne inda adalci amma kuma Allah zai ruguza al'umma musulmai in babu adalci zalunci suka sa gaba sai Allah ya ruguza su Allah ya daidaita su adalci abu ne mai kyau a kowane bangare to Allah sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai zai hukunci tsakanin mutane ayi adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bi ma dallad abunda Allah yake muku wa'azi Allah ce a tsaye da amana ayi adalci ayi hukunci da mai kyau ayi ka nazari yace kuma inna Allah kana sami'an basira lalle Allah subhanahu wataala mai ji ne mai gani to wannan kilan kuma har yanzu yana tare da su waɗannan kabila ta Usman wannan da manzo Allah ya bashi wannan makulli Usman bin Talha wata kabila ce har yanzu kenan makullin Kaaba hannun sa yake dalilin zamu karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda zai amshe musu wannan sai dai azzalimi ne to zaman to kowane sarki kowane shugaba in yazo yana tsoro a ce shi ya amshe wannan kilan daga hannun su ya ba wani kuma ga aya ta sabko wa qad zakkara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Usman bin Talha bima sabaqa minhu min qawlin ghaliz li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to sallallahu alaihi wasallama sai ya so ya ma shi wannan Talha wa'azi canda akwai wata magana da manzo Allah ya ga ya manzo Allah magana ce mara kyau wata kakkausan magana lokacin da manzo Allah ya ce mishi ba ni kilan ni ma dan shiga ya hana shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ya meka mishi kile sai waye aka kirawo shi ya bashi kile shi ya tsammanin shi ko za a kashe shi ko za a mishi kaza ko za a mishi bulala ko za a wadi mishi irin laifukan da ya a jahiliya sai manzo Allah ya ce ga kilan ku rike a hannunku wannan to sallallahu alaihi wasallama sai yake tuna mishi wata magana da ya ga ya mishi وقد أراد مرة أن يدخل الكعبة من ذا الله يسوش الكعبة وكانت مفتاح في الجاهلية يوم تفتح في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس تسوق الجاهلية سنة بول الكعبة نسو رانا لتن درانا الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ستري هذا المفتاح بيدي وترسي من ذا الله يتي يا كي عثمان باني وانا كليمنا yace adahu haisu shi'it zan dora shi inda nake so wa atahu al-miftaha wa qala lahu sai manzo ya bashi ba manzo Allah ya bashi makullin sai yace mishi khuzaha qalidatan talidatan to anan ne wannan shine hadisin manzo Allah sai yace ka rike wannan makulli hal abada yace kuma la yanzauha minkum illa zalim babu wanda zai amshi wannan kilan sai in azzalimi ne duk da cewa kai ka hana ne dan manzo Allah yana so ya musu izna ko manzo Allah yana so ya gaya mishi wata magana wanda za ta nuna cewa lalle shi annabin Allah ne lokacin da manzo Allah ya bashi yace mishi ga wannan kilan hal abada ba mai amshe muku yayin kuma kile gashi na hal abada an yi ta abubuwa kai kawo ba amshe ba to sallallahu alaihi wasallama yace babu mai amshe muku sai azzalimi summa qala lahu sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam yakunu allazi qultu lak sai manzo Allah sai yace mishi abinda na gaya maka ya afku ko bai afku ba qala usman bala sai usman yace eh kware haka a daga nan ashhadu sai yace ashhadu annaka rasulullah yace na sheda cewa lalle kai ma'aikin Allah ne kiran Allah da mutum ya tabbata gare ka kenan musulunci shi ya bayyana anan dalilin kyawun mu'amala na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin ko manzo Allah ya gaya mishi wata magana kuma yanzu gashi ta tabbata kuma hal abadan abad mala yace fi hadha al-yawm al-azim yawm fatah al-azam aw anna rana ta fatahu makkah rana ce babba ga musulmai wa nasarul mubin da nasara mabayyana yatajalla fihi shukr min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li rabbih tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matuƙa godiya da yama Allah manzo Allah mutum ne mai godiya siran Allah da mun tala tabbata gare shi daga cikin hadisi da ake kawo da suke nuna godiyar manzo Allah shine hadisin da Aisha take cewa manzo Allah ka huta mana manzo Allah yake ta sallar dare kullun haka hawan shi suna tsatsagewa dalilin sallah Aisha tace ya makin Allah ka dan huta ma kanka an gafarta maka gaba da baya yace awala akunu abdan shakura yace Aisha bazan zaman to bawo mai godiya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunni mai godiya godiya ga Allah kuma ba ka rika cewa ba Allah nagode Allah nagode kada abin daga dama biyayya ga Allah da yi mishi da'a da kai mutuka wajen bautawa mu Allah subhanahu wataala shine godiyan Allah haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'u lahu subhanahu ko manzo Allah kaskantar da kai yake mutum ne mai tawali'u ba so mutum ya zama to mai girman kai da raina mutane da kuma daukan kanshi cewa shi yayi suwane 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 wanda ka baya daga cikin shiyam irin sufofi na makin Allah tsiran Allah da amsa tabbata gare shi baya cikin shama'il kinshi yace hatta innahu alayhi salatu wassalam yadkhulu makkah wa ra'suhu yakadu yamussu wa sitatul rahali muzalla da ya shiga makka ka san a ce sarki ko wani shugaba komanda na yaki an ci yaki yaya zai shigo gari yana tamaka yana barazana to amma shi sallallahu alaihi wasallama yana sunkuyar da kai haka malam sai yake cewa har sai da zaman to goshin shi kai ka ce kaman ya taba sirdi sirdin dokin shi ko tagowar shi saboda kaskantar da kai baya daga kanshi kada a je wani abu na jiji da kai kada a je wani abu na girman kai wanda zai nuna cewa lalle bai yi godiya ga Allah ba ko kuma wanda zai nuna cewa ya ma waɗannan mutanen Makka wani abu tsiran Allah da amin talata tabbata gare shi shine daga cikin shama'il kinshi malamai suke cewa manzo Allah kumya yahi budurwa a cikin haudashi a mutanen da akwai abin da ake dorawa idan za a dauko amarya a bisa abin hawa wanda kamar wannan ina gado mai ruwa na da da dan zane gaba da baya haka to haka suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kumya yanda ka san kamar a ce an dauko amarya a cikin irin wannan zane tsiran Allah da mun tala tabbata gare shi sadda kai haka ku ido hudu da shi da wuya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan duka suna nuna ne kaskantar da kai da tawali'u dan adam ne musamman kuma idan Allah karrama ka to wannan karamci dan kai wani abu bai nuna cewa wai kai ba babba bane ko kuma kai ba karamci bane ba girman kai ba zai sama maka girma ko kuma raina mutane ko mu'amala da wasu mutane daban ba shi zai nuna ba cewa a kai babban mutum ne a babban mutum yana bayyana daga aikin mutum malam sai ke cewa khushu'an manzo Allah yayi haka ne dan kaskantar da kai yace wa tazallulan lillahi azza wa jalla yana kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yatajalla fihi albirru wal wafa cikawa bin Allah yake faruwa yake bayyana ga irin yanda manzo Allah ya shigo garin da kuma yanda manzo Allah yake da cika alƙawari yace fi asdaqi sura suwarihi a cikin mafi kyawun sura wadda take ta mi ake cewa cika alƙawari da kuma biyayya ga Allah subhanahu wataala to wannan shine tsiran Allah da mun tala tabbata gare shi summa tajalla fihi al'afu sai nan kuma mi ya bayyana a wannan lokaci rangume muzalla yace ku tahina gafarta mu ku tahina yahe mu wasafahi kuma da kauda kai wa tajawuz ko manzo Allah sai ya yahe mu tajawuz shine kuskuren da mutun yayi kace shikenan jaka yace amma salafa da abin da ya wuce fi mashhadin fi dakhil almasjid a cikin abin da ya faru a cikin masallacin Makka Masjidil Haram tahtazzu lahu alqulub malam sai ki tarelle tabbas abin da manzo Allah yayi inda zukata za su ga wannan abun sai zukata sun rawrawna yace wa tazhalu lahu alqulu yace kuma sai mana hankula sun gigice wa quraysun julusun yantaziruna ma za yaqdi fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa yace ku tahi an gafarta mu ku tahi yau babu komi bakku da laihi to amma har yanzu quraishawa basu yi da nutsuwa ba suna jira manzo Allah yace a kamo wani da wani a yanka su ko a sa su gidan kansu har yanzu suna nan suna jiran manzo Allah mi zai yi da su wa hum yastarji'una salifa hayatihim, suna tunanin abin da ya wuce. Yace wa ma alhaquhu, da abin da suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al'aza, na cutarwa, bi anwa'ihi, nau'i daban-daban, kala iri-iri. In suka cutar da manzo Allah a wannan bangare, kuma su cutar da shi a wani bangare, li rasulihi da wa ashabihi, sun ma sahabbai, sun ma manzo Allah, to yanzu suke tunanin yanzu mutumin da muka cutar da shi mun mishi kaza, mun mishi kaza, mun mishi kaza, yanzu ya za a wanye yau. Yatazakkaruna yawma kanu yamna'unahu, sai suke tuna wai ranar da suke hana shi wa ashabahu da sahabban shi min as-salati fil masjidil haram, manzo Allah zai zo sallah sai an hana ba ai, kuma shikenan sai su hakura. Fa yusalluna khufyatan, sai manzo Allah da sahabbai su je su yi sallah a boye, fi dari arqam, a cikin gidan da ake ce mai arqam, haka sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kenan wannan yana daga cikin babban abin da suke tunawa. To yanzu ga muna a dakin Ka'aba, yanzu ga manzo Allah nan, kuma mala yace ta zakkaruna yawma hasaruhum, kuma sai suke tuna ranar da suka killace masu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fi shu'abi abi talib 30 sinin, a cikin can saman dutse Makka, gari da mai dutse, wai sai aka hudda duka masu imani, hatta Abu Talib a lokacin ba ma musulmi bane, da shi da 'yan gidan shi, wai saboda yana bada kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, har shi ma sai aka kore su, sai da aka shekara 1-1 shekara 3 ana can cikin daji, ko sanyi ko zahi, yanda Makka take da zahi, yanda Makka take da sanyi, ko ba kai musu abinci, ko ba bari 'yan kasuwa su je wajen su, sai dai a boye, sai suke tuna, to yau ga manzo Allah ya samu dama, ya za a yi da mu, suna tuna wannan. Wa yatazakkaruna aza wa ta'zib li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muslimin, kuma sai suke tuna abin da yake wannan shine, hatta akwai cutarwa na gangan jiki da masu imani. Kaga Abu Lahab, Abu Jahal, sai su dauko da wa mar'atu hamalatul hatam ummu jamil, sai su rika dauko abubuwa marasa kyau na kazamta, sai su rika sa manzo Allah yana sallah, idan Allah zai mutunta tabbata gare su, ko musulmai saura babu irin azaba da musu ba, haka wanda suka mutu dalilin azaba, uwayen Ammar dan Yasir da matar shi. Yatazakkaruna al-huruba wal qatl wal asra wat tamsil bil qatla, kuma sai suke tuna ashe ma wai abinda ma hi wannan su yi tattaki daga nan Makka suka je Madina suka yaki manzo Allah, suka je Badar, suka je Uhudu, suka je Ahzab, wai duka menene suna so, dole sai sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani, su dai sai sun kawar da musulunci a bisa duniya. To sai suke tuna, to yau ga manzo Allah ya samu dama. Yace kuma wa asra, da kuma irin bayu da suka kamo musulmai suka zo suke musu azaba, wa tamsil bil qatla, a tamsil shine idan an kama an kashe, ko da an kashe mutum a yaki, sai a cire wani hanci, a cire kunne, ko a cire gaba, ko abubuwa da mamaki, ko a kwasa kirji, a huddo zuciya, ko a huddo hanta ta mutum. Wannan kana matuƙa wajen wulakanci, yanda Hindu ta sa aka ma Hamza, to sallallahu alaihi wasallam yana tuna irin waɗannan. To su sai suke tunawa, to mun ma manzo Allah haka, to yaya yau? Kuma mala yace yatazakkaruna yawma man'uhum min yawm al-hudaybiyya min dukhul al-masjid al-haram, kuma an zo umara wa adail umara, an zo umara suka ce an hana ba ai, kuma manzo Allah ya hakura ya koma da shi da sahabbai, an yi kilo wajen 400. Yace ila dai zalika min zikriyat, irin abubuwan da suke tunawa da suka ma manzo Allah da musulmai, allati tumassilu safahatu ghayatan fi sauda, kamar misali wani wani littahi ne nasu, bakin littahi ne, labari ne baki, kenan labari ne mara dadi. To yau ga manzo Allah ya samu dama a kansu, ya suke ga ya ake tunanin me suke, kuma mala yace sai wa hum ya'lamuna ma ta'awwaduhu, su sun san a jahiliya idan an ci yaki akwai abin da suka saba, mimma yaf'aluhu al-muntasiru fil harb, wanda ya ci yaki a wajen yaki to akwai abin da yake, min al-munhazimu fi nashwati an-nasr wa farahati al-ghalaba, idan sojoji suka shiga gari an ci yaki akwai jin dadi na galaba da abubuwa, sai a bar kowa ya abin da ya ga dama, komi irin kala abubuwa banna iri duk wanda ka sani ake. To yau ga masu imani sun ci garin Makka, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya tsara su, ga yanda aka ya musu cewa wanda ya shiga gidan shi kamar da muka karanta can baya, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan, wanda ya shiga gidan shi, wanda bai dauki makami ba, ba yakin kowa, ba kashe kowa, to sai suke tuna, to yanzu mu a jahiliya ko an muka ci yaki da abin da muke yi, to ga yanzu manzo Allah ya ci yaki, to sallallahu alaihi wasallama sai yake nuna musu, yake so ya nuna musu darasi babba, shine jahiliya daban musulunci daban jahiliya abu ne wanda ake babu doka musulunci kuma addini ne wanda Allah ya aiko da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam akwai dokoki kuma akwai sanin kimar dan adam so ake ya albarkaza ya zama to mai albarka ya zama to mai amfani ba wai kisa ba yace walakinnahum yarawna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huda war rahma salawatullahi wa salamu alaihi dukkan jiran da suka yi ko sai suka manzo Allah yace an yahe muku an dauko kilan kaba an ba wancan duk da cewa musulunta ba amma wanda ya zama to musulunta a ce wadannan su ma an gafurta musu wadannan su ne suna jira ayi kisa babu wani kisa sai ce khilafa zalika kulli kana sabanin wannan innahu afun wa safun manzo Allah ya rangume musu kuma ya kauda kai yace wa birrun wa wafa sallallahu alaihi wasallama mai biyayya ne ga dokokin Allah da kuma inda ya karantar da sabon su ma masu biyayya da dokokin Allah kuma ga cika alƙawari yace aqwa fi ta'dibin nufus idan mutum kana so ka lalatar da shi ka dora shi wata hanya ta haka ko ya ji tsoranka ko ya rika girmama ka ba azaba za ka mishi ba ana abin da manzo Allah ke karantar da mu ka horoto zuciyar shi ka seta ko ya zama to da kyauta ko da magana mai kyau ko da girmamawa ko da karramawa in ya girmama ka in ya soka ya soka to amma shi girmamawa na tsoro dan ka zo ka mutane azaba irin da mutane suke yanzu shugaba ya mutane ya ma mutane azaba ya gasa musu aya a hannu wa a lokacin ne yake ganin suna bin shi to duk lokacin da tsoron ne ya gusa shikenan mulkin ya wuce mulkin ya lalace yanda kuke ga Suriya jiya shugaban ya gudu duk jaraba tun wurin shekara tun 2011 ake ta ana ta kashe mutane ana ta azaba gidan kasu hadda na yara kanana da mata duk wanda kaji labari ma akwai dan shi akwai a cikin yan tawaye sai an kama gidan su gaba ɗayansu zama je ya gudu dalilin mi bai guda musu soyayya ba bai guda musu ba irin wannan halaye na gari a azaba su kullum su ji tsoron shi kisa kawai rataya sai a rataya 200-300 har 500 mutane a rana guda a kowanda suka ce minti 30 ya rage a ratayarsu mai ake cewa su waɗanda aka zo aka ci galaba a kan shi to kaga wannan ya saba ma irin tsari inda za a ce musulmi ne mai imani ahli sunna da shi'an shi'a da sai zamanto siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya wajen mulki shine abin da ya dace zakata ya zama talaka suna son ka ne dan Allah suna son ka saboda irin girmama ka da kike in aka dauki asalin asali ho aka ce wannan shugaba ne ko wannan wani bawa ne wani jama'a ba wai mutane za su zama bayu akan shi saboda bi duk abin da ka sani na wahala dan dalilin talakawanka kai ne zaka rika yi shine wani magana da Larabawa suke cewa laulal malamatu sadan nasu kulluhum in ba dan wahala ba da kowa sai ya zama sarki kowa sai ya zama shugaba yace aljud yufkiru wal igdamu qattal din kaga mutum wani a ce wannan sarki ne ko shugaba ne zaka same shi wajen gogoramiya shi ne a gaba wajen kare wanda suke bayan shi talakawa to su ko yan demokradiya ya kuje su yi su kuma bayan su tura talaka a gaba ai ta zanga zanga shi yana gida yana shan lemu da AC to su ko mutane na da in aka ce wannan shugaba ne to shi ne a gaba in kaga an taba wannan mutanen to shi babu shi to shi yasa shugabanci na da sai zama to yanda ka san kai ne zaka motsa musu ba wasu za su motsa maka ba amma sai abun ya juya sai shugabancin ma ya zama to kayan banza sai kuma ya ce waljudu yufkir baiwa ka samu shugaba mai rowa ko kuma shugaba da san abun duniya yana da wahala a hada biyu ga san mulki ga san abun duniya irin na yan siyasar demokradiya yana da wahala a ce ka zo mulki dan ka saci kudi a wannan hede demokradiya na turawa kawai dan dai daman ba mulkin suke ba wani abu ne daban amma duk wanda za a ce mulki ne irin mulki ne na saba batanja kaga yace shi babu ruwan shi dukiya bai da kwanta in yana da ma ya ba wasu aya ya bota ta ma ƴan ƙasa ya musu aikin da za su tuna da shi to wanda shi ne duk wani shugaba haka ne kamata sallallahu alaihi wasallam haka yaba wannan ƴan makka bai ce ba yau bari mu zo mu kashe guda 10 sauran su ji tsoro ko a kashe 20 manya-manyan kada kun ga sauran su ji tsoro ai to manzo Allah bai musu haka ba yace ku ta an gafarta muku ku ta an yahe muku shugabanni daga ciki ya karrama su irin su Abu Sufyan aka ce wanda ya shiga gidan shi ma ya tsira kenan kaga an ba shi wani karamci masu kilan ka'aba manzo Allah ya ba su tsiran Allah da mutala tabbata gare shi to wannan shine tsari wanda addinin musulunci yake nuna mana addinin musulunci ya karantar da mu amma duk abin da ke alaka da wani kashe-kashe da abubuwa na rashin tsari to mafi yawa ba addinin musulunci bane ko da musulmai sun yi shi dan akwai diyawa abinda sai a ce musulmi ko ko musulunci aikin musulmi daban musulunci daban in kai aikin musulmi aikin shi daidai da musulunci to aikin musulunci ne kuma shi musulmi ne amma duk lokacin da musulmi yayi aikin da ya sa ma musulunci to ba cewa wai musulunci ne karantar da sha'a shi ne ya sa ma karantarwa addinin musulunci yayi abin da ya ga dama kenan sai ya zama aikin shi ne shi amma mu yanzu in musulmi wani abu sai ya ga cewa ai musulunci ta'addanci ne musulunci ba abin da ya sani hizib da jini musulunci kaza ne ake ma sama mutane kyama musamman turawa aka sa musu kyama addinin musulunci ko alabarai ko aina ne da kayan ce musulmi to kawai ana ne ya dan ta'adda to kaga wannan wani tsari ne turawa yahudawa wanda suke so su dankwashe irin ci gaba da addinin musulunci yake irin da mutane suke musulunta da yawa to sallallahu alaihi wasallama sai fifita ladabtarwa na rangwame da kauda kai da karamci yace wa tarbiyatuwa da tarbiya min azimul uquba da ce wai yayi wannan ne na wata uquba ce dai wata azaba ce zai sallallahu alaihi wasallam sai fifita su so shi dan Allah su so shi saboda karamci da ya musu su so shi saboda yahiya nashi tsira Allah da mutunta tabbata gare shi amma bai so bai tarbiyatar da su su ji tsoron shi dan su so shi dan tsoro a malai sai ce wa lihaza dakhala an-nasu ba'da zalika fi dinillahi afwajan to haka sai zamanto dalili mutane sai suka shiga musulunci sai mutun shi da kansa da dan adam dan adam ne kuma kowa ne ya san abin kirki duk dan adam a kwakwalwa lahiyayya ta san menene abin kirki to kana tunanin wannan mutumin ka zage shi ka buge shi ka kore shi da gari ka mishi kaza ka mishi kaza yau sai zo cewa da na gafurta maka wa da na yahe maka sai kuma yake mu'amala da kai mu'amala mai kyau mu'amala ta dan uwa to wannan sai nuna suka ce eh lalle kawai tabbas suna kan kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi suke akan gaskiya kuma idan manzo Allah ya magana sahabbai ba sa ketarawa tunda a cikin su irin su Bilal yana daga cikin wanda ake musu azaba mai gidan shi dauko shi yake kashi sahara ya rika mushi gashi irin gashin waina in nan yayi zahi ya juya sai rana ta yi rana irin kamar ƙarfe 1 ƙarfe zuwa ƙarfe 3 zai ta mushi azaba dole sai ya kafirta amma bai kafirta ba to sai gashi kuma ga mutanen da suka musu azaba ga kuma masu imani kuma an zo a garin Makka kuma su suke da ƙarfi a kansu to amma wannan dan saboda sun sha tarbiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ce musu ba taba kowa ba abukun kowa duk wanda bai yaki ba taba shi duk wanda bai dauki makami ba taba shi sallallahu alaihi wasallama kenan tarbiyar da ya musu tarbiya ce ingantacciya kuma su ma sai zamanto masu biyayya ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sai zamanto dalilin shigan mutane musulunci wannan yana daga cikin abinda yake nuna musulunci a Afirka ta garbu Afirka ta yamma ko yamma nan miya ke cewa arewa kudu mana kasashen mu dai nan su Niger Mali Burkina Faso Afirka da West garbu Afirka su wannan ba a yi musulunci bai zo ba da jihadi musuluncinmu musulunci ne na mu'amala da aka yi na kasuwanci tsakaninmu da larabawa tun daga yankin kawa wanda aka ce uku waɗin nafe ya zo nan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana saidawa mutanenmu sai suka ga amana da gaskiya wajen larabawa da irin tarbiya irin ta musulunci amana a wajen kasuwanci amana a wajen saye da saidawa amana a wajen zamantakewa ga wani mutum lahiyayye kyakkyawa wanda al'adar shi ta wuce ta kowa sai suka musulunta kusan duka wannan kasashen haka suka musulunta to wannan yana daga cikin da'awa ta addinin musulunci shine wasu malamai suke cewa ud'u an-nasa ila an-nasa wa antum samitun wani malami ne yake cewa daliban shi ku kira mutane zuwa ga addinin Allah koda ba ku yi magana ba sai suka ce to ta ga za yi haka yace bi akhlaqikum da halayenku da kirki kenan in kai musulmi ne kana zaune da wasu wanda ba musulmi ba misali ko da kuma musulmai ne ba to ya kamata a ce halayenka halaye na addinin musulunci a ga wani mutum a ce kai wannan mutumin daban ne to me yasa ya zama daban sai a ce addinin musulunci ne to sai ga mutane sun musulunta to amma abin takeici shine sai ga mutane da yawa suka jama musulunci magana maimakon a ce musulmi mutumin kirki ne sai a ce musulmi dan ta'adda maimakon a ce musulmi mutumin kirki ne mai gaskiya ne baya ƙarya sai a ce musulmi mai cin amana musulmi mai ƙarya musulmi mai kaza kaga wannan duka bai dace ba an saba ma karantarwa ta addinin musulunci to sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fifita halaye akan komi kaga su halaye kuma kusan su ne ma addini duk mutumin da bai da halaye to bai da addini. Bai'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yanzu kuma mutane sai suke mubaya, kenan musulunci kawai mutane da suka ga wannan kyawa halaye sai kowa yake musulunta. To sallallahu sallama akwai mubaya da ake shine manzalla sai mai ka hannun shi haka ga duk wanda zai imani, sai sa hannun shi sai su gaisuwa, sai manzalla ya karanta mishi wasu abubuwa. Ba shirka ka shaida ni manzo Allah ne, eh ba shirka da Allah, ba abota tama kowa sai Allah, kalmar shahada, ba kaza ba kaza, ba zinace zinace, ba shan giya, ba wa duka, sai manzo Allah ya zana musu abubuwa na shari'a. Yace ka yarda eh na yarda, ashe to shikenan ka shiga musulunci. Ba a tunsa samu ka bai ci a ba wanda ya tilasta mu, to shikenan saboda musulunci ba a shiga shi dole. Ba'da an fataha Allah azza wa jalla ala rasulihi, bayan manzo Allah ya bude Makka ga manzon shi tsiran Allah da mushi la tabbata da gaisu, wa alal mu'minin, ga masu imani, hadal fatawul azim, wannan budi mai girma, tabayyana li ahli makka annahu alhaq, kawai sai bayyana mutanen makka sai suka ce wa lalle tabbas addinin musulunci shine addinin gaskiya. Fa azanu lahu, mana kenan fa akhda'u wa azallu, sai kowa ya kaskantar da kai, wastaslamu, suka musulunta, wajtama'u lil bay'a, sai mutane suka taru jama'a jama'a, ana so a ba manzo Allah mubaya, sai a zo a taru a yi layi, wannan ya zo a mushi, wannan ya zo a yi mubaya, wannan ya zo a yi mubaya, alƙawali ne babba. Fa jalasa lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa yubayi'uhum, sai manzo Allah ya je can wajen safa, dutsen safa da marwa, kenan akan safa sai zama manzo Allah ya zamna, wane ya zo, wane ya zo, wane ya zo, kowa ana laƙana mushi shahada, kuma ana karanta mushi dokokin addinin musulunci. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اسفل منه, عمر شي kuma yana kasa, manzala yana saman dutse, Umar yana kasan shi. Yubayuhum bi amrihi, kana saboda mutane sun yawa, sai manzala ce to kai Umar kai kuma koma daga can, kai ma wasilai ka rika musu mubaya'a, yana amma da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubulighuhum anhu, sai sai ce musu kun yi imani manzo Allah ne, su ce eh kun yi imani addinin musulunci gaskiya ne, eh to babu shangiya, babu zina, babu kaza, babu kunyar da eh kunyar munyar, babu tilasa, babu tilasa, shikenan. Sai kuma shi ma wani yanzu summa kanat bay'atun nisa, sai nan bay'an kare maza sai mata. Fa bay'ahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalaman, sai manzo Allah ya musu mubaya'a amma a magana, kenan ba ba gaisuwa da mata, wani jahiliya ne, turanci ne, kafirci ne. Wa lam ya'khudh bi yadihi yada imra'atin, hannun manzo Allah bai taba taba hannun wata mace ba, indai ba matar shi bace, tsiran Allah da mushi da tabbata gare shi. Wala safahat yaduhu yada ihdahunna, manzo Allah bai taba bayin hannu musafaha da wata mace, tsiran Allah da mushi da tabbata gare shi. Faqad sabata, abinda zai nuna haka shine hadisi ya inganta fi sahihai, Imam Buhari ya yi riwaya, Imam Muslim shi ma ya yi riwaya. An Aisha radiyallahu ta'ala anha, Aisha take cewa annaha qalat la wallahi, Aisha sai da tarantsi da Allah, da ko wanda suke rade rade, to in an ce mubaya su Laraba abu ne sananne, sai an gaisa dan yi mubaya, to aka ci an yi mubaya da mata, to shine sai wani sai ta auke nan manzo Allah ko ya gaisa da wasu ne, to shine Aisha sai ta ce la wallahi, na rantsi da Allah, a ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat, kittace hannun manzon Allah bai taba taba hannu wata mace ba, qatun mana kenan ba taba samu ba hala bada, indai ba matar shi bace. Wanda zai nuna maka kenan duk wanda suke mata na haramu, amma wata kanwarka, wata yanka, mamarka, wani abubuwa haka, duka dole suke muharramai, yaron ba su ake magana ba, wanda suke halakcin ka zaka iya arman su, ko baka je kura gaisawa da su, wannan haramu. Waja'at Hindu bint Utba, to Hind ita ce mata ta Abu Sufyan, sati wanda ya wuce mun karanta da Abu Sufyan ya ce musu ku yi imani, ba ku yaƙin manzon Allah, ba ku kaza ba ku kaza, tace a ƙarya ne, kar ku saurare shi, wannan mai katin ciki, wannan mai kaza, wannan mai kaza, ta lalata shi, ta bata shi, tana ganin irin nada ne, dole a je a yi yaƙi. To ita wannan Hind ita ma ta ga abin da ta gani, to sai ta zo mubaya ita ma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma akwai abin da ta yi marasa kyau a can baya. Mace ce mai kama da maza, wajen yakin ma da ita ake zuwa, ita take ziga maza, in wani zai gudu ko wani zai wani raki, ita take ziga shi. Qalat, sai ta ce ya rasulullah, ya maki Allah, ma kana ala zaril ardi min ahli khiba'in, tace ya maki Allah, ha a zuciyata a gaske, a da babu wani gida wanda nike so ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaik, babu gidan da nike so Allah ya walakantar da su su lalace su daide ce kamar gidanka ya maki Allah. Tana ga manzo Allah zahirin abin da ke zuciyarta. Summa ma asbaha al-yawma ala zahril ardi ahli khibain ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli khibaik, sai tace maki Allah kuma a yau har cikin zuciyata babu wani gida wanda nake so Allah ya daga su, Allah ya karrama su, Allah ya jikan su kamar gidanka ma ya maki Allah. Malaka ne ta abu ya juya, imani ya shiga zuciyarta. Qala, sai manzo Allah ya ce wa aidan wallazi nafsi biyadi, sai manzo Allah ya ce na rantsi da Allah kuma sai kin saki, saboda akwai ita ce daga cikin wanda suka sa aka kama Hamza aka tsaga, bayan an kashe shi aka tsaga kirjin shi, aka huddo hanta shi ko aka huddo zuciyar shi, ta sa aka gasa mata ta ci saboda walakanci da huta takeici irin mutanen da suka mutu manya-manya nasu a yakin Badar. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata da saura dai. Qalat, sai ta ce ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun, yace misik, sai ta ce ya makin Allah shi wannan Abu Sufyan mutum ne, mijinta kenan, shi ne sarkin Makka, mutum ne wanda yake mai rukun hannu. Nan ma ya fassara wa aidan wallazi nafsi biyadi, sai ya ce ma'anahu wasa tazidina min zalik, kenan sai kin kara wadin wannan, ko kuma imanin ki sai ya karu, akwai abin da kike baya da yawa dole sai kin shahe. Wa yatamakkanu al-iman min qalbiki, in yaso imani sai zo ya tabbata a cikin zuciyarki. Wa yazidu hubbuki lillahi wa rasuli wa li rasulihi, akwai abubuwan da ya kamata ki hadi, akwai abubuwan da ya kamata ki dan soyayyarki da Allah da manzon shi su karu. Wa yaqma wa yaqwa rujuki an bughdihi, kuma imanin ki ya karfafa, kenan sai ki nisa da hushin Allah subhanahu wataala. To wannan yana daga cikin abin da ke nuna wannan imani na hakika, kenan Allah ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tuhume su ba da munahuci. To anan sai take so ta bujirwa manzo Allah kuma wani hali na mijinta shine Abu Sufyan, tace rajulun musikun, mutum ne mai kwaburo, mana kenan mai mako a cikin gidan shi. Sai da fa hal alayya harajun, ya maki Allah ina da laihi an ut'ima min alladhi lahu iyala, da dukiyar shi bai sani ba in je in dauko in zo in ciyar da iyalin shi, ina da laihi, ya maki Allah. Qala, sai manzo Allah ya ce mata la urahu illa bil ma'ruf, yace to baki da laihi amma kada ki albazzaranci, kenan ki je ki dauko abinci da zai ishe ki da ke da yayanku, ko da ya hana idan baya nan, to wannan ba ce mishi sata, amma kuma ke ma ki daidai ruwa daidai tsaki, kada ki almubazzaranci. Wa fi riwayatin, sai tace a wata riwaya inna Abu Sufyan rajulun shahih, tace ya makin Allah kenan zina abin da zai nuna mana cewa ta imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rar imanin ta, so kuma aka shiga wata hira ta kuma tambayoyi akan abin da shahi lamarin musulunci, sai ta sake cewa ya makin Allah shi wannan mijina Abu Sufyan mutum ne wanda yake mai rowa shahih, la yu'tini min an-nafaqa, bai bani abincin da zan ci, ma yakfini, abinda zai ishe ni, wa yakfi baniya, abinda zai isa ƴaƴana, kenan abinci kadan yake ba su, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, tace sai dai dauki kudin shi bai sani ba, sai je lallabo inda ya aje, dauko in sai abinci, in sai kaza, in sai kaza. Fa hal alayya min zalika min juna, tace maki Allah ina da laihi in dai haka. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce khuzi min malihi bil ma'ruf, baki da laihi amma ke da ma'ruf, kenan shine ba tare almuzanti ba, ki dauko abin da zai ishe ki da ke da yayanki ki dawa, ma yakfi ki, abin da zai ishe ki, wa yakfi bane. To wannan sai yake nuna irin shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'antar a wannan lokaci mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ita wannan hindu magana da take shine mutumin da yake tare da iyalin shi. Manzo Allah ya ce ya isalaihi, ya daga cikin babban laihi a ce mutum da shi da matar shi da yayan shi ya kasa ci da su. Manzo Allah ya ce ba karamin laihi bane, yace kafa bil mali isman an yudayya, a ce mutum ya dayya, ya tozartar da iyalahu, iyalin shi, ba karamin laihi bane. Dole ne ka ciyar da matarka, shari'a ce ka shayar da ita, gidan haya, ruwa, wuta, duk abin da ka sani, ƴaƴanka su ma dole ne ka shayar da su, ka ciyar da su ka kare musu mutunci, wannan duka dole ne shari'a ce, musulunci ta shari'anta. To duk mutumin da zai ba wannan ba, to Allah subhanahu wataala zai tambaye shi. To ita ko mace in ta san namijin tabbas yana da ne, zuciyar shi ne bata iyawa, to sai ta rika mu'amala, idan baya nan sai a dauko abin da ya dace, abin da ya kamata, amma ba tare da an yi albuzuranci ba. Qala Abu al-Abbas al-Qurtubi, Imam Qurtubi yake cewa daga cikin mayan malamai rahimahullah, yace wa wasfu Hindin fi hadha al-hadisi jaa laha fil kufri, wannan siffar da Hindu take hori na ba na wannan mijinata shi Abu Sufyan, malam Imam Qurtubi yace wa wannan ana magana ne a can lokacin ana kahurci, tunda har yanzu man ku in ko diba rayuwa ta kahurai, ba dole bane ka dauki nauyin mace ka saya mata gida, ka saya mata kaza, kai kaza, kai kaza, abincin iyayenka da wane ne, yaro in ya kai 18 18 kai da shi ka kare, ko kuma kahin nan ma in ya ga dama ya zauna da kai ko ya yawo shi ya sani, haka ita ma matar ko ko je hotel ita ta ci abincin ta biya, kai ma ka ci abincin ka ka biya, in kudin haya ne in ka biya wannan watar ka biya wancan watan, aka hurawa haka ne, har yanzu haka a Turai haka suke. To kenan wannan Hindu tana bada labarin ne abin da yake kahin musulunci. To yanzu kuma in yazo musulunci shi Abu Sufyan, manzo Allah zai karantar da shi shari'a cewa iyalin ka kai zaka dauki nauyin su, to kenan kaga ya zama dole. To shine Imam Qurtubi sai yake cewa wasfu Hindin haza fi hadha alhadith, wannan siffa da Hindu ta bamu cewa mijinta ga inda yake, yace jaa halata fil kufri, hala jaa laha fil kufri, yana lokacin suna kafirai ne, wama kanat alaihi min bughdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, can baya kuma sai ta bayyana irin kiyayyar da take wa manzo Allah, yace wa bughdi ahli baitihi, da kuma irin kiyayyar da take ma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wama abat ilaihi haluha lamma aslamat, to kuma yanzu abun sha'awa sai kuma da abin da zuciyar ta juya, da tana kiyayya yanzu soyayya take, da tana kahurci yanzu na musulunci, da mushrika ce yanzu kuma tana kadaita Allah shi kadai. Malam sai ta tazakkaru li ni'mati llahi alaiha bima anqazaha Allah minhu, ku tuna ni'ima da Allah ya mata irin tseratar da yake da yi, ina a ce ta mutu a wancan lokaci, irin ta'addanci da ta ma musulunci, kuma ga tsananin kiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da ya mutu yana kiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kowa ne wannan mutumin dan wuta ne, ba wai manzo ba tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi ko sahabban shi, wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an, shine Imam Malik ya ce Allah ya ce ya yarda su kuma su ma sai yarda da Allah, sai kai kace ba ka san su ko kana kiyayya da su, to kai ma wannan zai kai ka zuwa ga wuta, ka karyata aya kuma ka karyata Allah subhanahu wataala. Irin ƴan shi'a wanda suke zagi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba karamin hatsari bane. To shine malam Anas sai yake cewa ku dibi ni'ima da Allah ya ma Hindu, bata mutu ba tana kiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita da kanta tace babu mutum wanda ta haƙi kamar manzo Allah, babu wani gida wanda ta haƙi take so Allah ya walakanta su, walakanta kamar gidan manzo Allah, tace amma yau babu wanda na hiso, babu gidan da na hiso kamar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi ya ce lalle tabbas Allah subhanahu wataala ya mata ni'ima, wa bima awsalaha ilayhi, kuma da abinda Allah ya kaita, yanzu hagga tana tambaya akan dokokin addini, wa ta'zimun li hurmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma kadiba yanda aka girmama al-hurma, al-hurma shine karamci, al-hurma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, walitambasita fiha, yace kuma kadiba yanda ya zamanto ma'ana ta samu imbisat, shine mutum ya samu walwala, fi ma turidu an tasal anhu, yanzu inda wani ne a ce yau gashi an ci su a yaki ita Hindu, kuma ga irin aika-aika da ta yi Hamza ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan shi ga yanda ta mushi, ga yanda ta ma musulmai, ga yanda ta yi kaza, ga irin manganu da ta hodi, ga irin azabar da ta ma masu imani, yanzu ga ta imani har tana tambayan manzo Allah yana ba ta amsa, ko manzo Allah yana mat huska, ma'ana kenan a shinguɗe, kuma ita ma ba tare tana jin tsoro ba, shine malai ce kadiba kaga irin wannan karamci na addinin musulunci, in ba addinin musulunci ba a samu wannan, wani ka mushi laihi ai shikenan. Yace wali tazula alamal qulub, kuma Allah ya haka dan irin abubuwa na ciwo a cikin zukata dan ta gusa, kuma hatta tsiran Allah da mutum ya tabbata a gare shi, irin wannan yare da ya gani na musulunta ƴan Makka da sauransu, ya sa shi ma akwai abubuwa da suke zuciyar shi, tunda shi ma dan adam, tsiran Allah da mutum ya tabbata a gare shi. lima kana minha yawm uhudin, saboda abin da ta yi ranar uhudu, fi sha'ani hamza wa ghairi zalika, ita ce ta sa aka ma aka tsaga kirjin hamza ta mushi abin da ta mushi aika-aikan da ta. Amma yanzu ce ga ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan yana nuna mana kyawun addinin musulunci. Addinin musulunci ya sha bamban da duk wani tsari na duniya, kowane irin tsari ne. Duk wani mutum da zai samu wata dama, ko kuma shi yake da hada aji a duniya, ko kuma shi yake da kahohi na yada wani abu, wanda zai ce ga tsarin shi ko ga kazan shi wanda ya yi addinin musulunci a hawatar baki, amma idan aka zo a aikace, to babu abin da ya kai addinin musulunci da kuma irin tsari na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa karanta sirran manzo Allah yake da muhimmanci. Za mu ɗauki abubuwa da yawa na darasi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aina ne mutum zai samu yahiya irin wannan sai a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi alazim, mallan ya ce abu yayi girma. Sarki ya tabbata ga Allah madaukaki, yace hazi Hind bint Utba, sai ga Hind mata Abu Sufyan, allati fa'alat ma fa'alat bi Hamza Asadullah radiyallahu ta'ala, duk abin da ta mushi amma manzo Allah karbe ta hannu biyu. Wa kanat shadidat al'adawati lillahi ta'ala wa rasulihi wal mu'minin, tsananin adawa take ga masu imani, tana adawa da Allah, tana adawa da manzo Allah, tana adawa da masu imani. Iza katab Allahu laha alhidayata lidinihi, sai ga ta Allah ya sa ta daga cikin masu rabo na musulunta. Fa ha hiya, sai ga ta tubayu wa tuslim, ta ma manzo Allah mubaya'a a baki kuma ta musulunta. Wa lam yahul bainaha wa baina zalika ma salaf, abin da ya wuce baya bai shiga ba tsakanin da imaninta. Ai ba iya cewa ina ba ke ba imani duk abin da kika aikata. To kaga musulunci manzo Allah sai ya ce al-islam yajibu man qalu man qablahu, akwai wanda yazo yana cewa manzo Allah ya maki Allah nayi kaza, nayi ta'addanci, nayi abubuwa, nayi abubuwa. Manzo Allah sai ya ce mishi in ka musulunta, musulunci yana share abin da ya wuce. Kama lam yahul baina wahshi wal islam, akwai wahshi wanda shine Hindu ta dauka haya, aka mishi training na musamman, kawai da aka ji yaki Uhud shi da bai da aiki, kai kashe kowa, Hamza ake so ya kashe, haka Hindu ta yi da shi, ta biya shi kudi mako dai. To shi ma gashi yazo ya musulunta, wannan aiki da ya bai shiga tsakanin shi ba da musuluncin da zai yi. Nan mallam yana nuna mana cewa lalle addinin musulunci addini ne wanda yake na Allah subhanahu wataala. Fa subhana al-allamul ghuyub, sarki ya tabbata ga Allah wanda shi yasa abin da yake boye. Allazi biyadihi hidayatul qulub, Allah subhanahu wataala dukkan shari'a a hannun shi take, Allah shirye da mu hanya mu daidaiciya. Wannan shine babban rabo duk duniya, a ce Allah ya dora ka akan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya taratar da addini, kana kan sunnan manzo Allah, kana kan addinin Allah, wannan ba karamin rabo bane. Allah ya samu daga ciki, Allah ya samu daga ciki, ne kamata mu dakata da fata mu da muka yi daidai, Allah tare mu cikin ladan wanda yake da kuskure ne. Allah gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.